ba kin yi bane ma dai kungiyoyi na ciki da ma wajen Najeriya ke fazargin dakarun sojin kasar da take hakkin bani adama batun da ko jami'an soja kasar ke ma musantawa to sai dai a wani mataki ne kan da garki gwamnatin Najeriya ta ma kafa wani kwamitin bincike kan take hakkin bani adama da ake zargin sojoji na yi inda ma za a kare bahasi daga kungiyoyi da ma daidaitun jama'a to sai dai ku yanda ma wannan kwamiti ke soma aiki tuni fa kungiyar ƴan uwa musulmi mabiya Sheikh Ibrahim Yakubu Izzazzaki da ke ma zargin sojin kasar da kashe mata mabiya suka soma nuna shakku tare da cewa ma ba za su halarci zaman kwamitin binciken ba an dai samu aron gama ne bayan da sojoji suka yi zargin cewa mabiya Izzazzaki sun tare hanya da babban hafsun soji Laftanar Janar Yusuf Tukurbu ta keke a lokacin da ya kai ziyara garin Zaria a shekarar 2015 lamarin ma da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama yan kungiyar dai sun ce sun dauki wannan mataki ne sakamakon zargin da suke na cewa akwai abun duba game da wannan kwamiti Malam Ibrahim Musa da ke zama shugaban dandalin yaran labarai na kungiyar ƴan uwa musulmi a Najeriya ya mako bayyana dalilansu na daukan wannan mataki a yanzu
wato ba wai mun ce ba za mu halarci ita wannan hukumar bincike ta shari'a da gwamnatin tarayya ta kafa ba ne abinda muka yi shine mun rubuta shugaban kasa wasiƙa muna kuwa su korafe-korafe a kan ita hukumar da ya kafa babban korafinmu na farko dai shine muna da shakku akan ko fi sabilillahi aka kafa ita wannan hukuma din ga namu fahimta din an kafa wannan hukuma ne domin a yaudari Amerika ta saida wa Najeriya makamai wanda a da ta ce ba za ta sayar ba saboda tana zargin sojojin Najeriya da take haƙƙin bil'adama na biyu kuma ƙorafin da muka gabatar shine cewa a cikin membobin wannan kwamitin binciken akwai wakilai na waɗanda suka yi take haƙƙin bil'adama ta fuskacin rundunar soja ƴan sanda da jami'an tsaro amma babu wakilcin masu sa ido na ƙasashen waje wato ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama balle kuma su waɗanda ake zargin an take musu haƙƙi musamman mu da mu ne aka fi takewa haƙƙin bil'adama a wannan ƙasa ta mu Najeriya sannan kuma wani ƙorafin da muka gabatar shine ba a yi wani tanadi na wato yadda jagoranmu Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki zai iya bayyana gaban ita wannan hukumar bincike domin ya gabatar da bahari ba
har kullum dai rundunar sojin kasar cewa take dakarunta na aiki ne bisa ƙwarewa domin ko a zanta wadda ya da manema labarai a yau kwanaki kakakin rundunar sojin kasar Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya kuma musanta zargin da kungiyoyin kare haƙƙin bani adama ke yi
su waɗannan kungiyoyin da suke waɗannan zargin ai da ba su da kadarin da za su bullo ana bin ka'ida aiki fiye da duk inda suke tsammani a wasu ɓangarori ko sassa-sassa na duniya
Ibrahim Abdulaziz Sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya